Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Raji'uha na hudu daga cikin abin da ake nema shi muridi yazo da shi a hakkin ƴan uwansa i'tiqadu wilayati ya kudurce cewa su dinnan waliyai ne na Allah wa kamalihi ya kudurce cewa su dinnan cikakku ne wasafa'im da cewa su tsarkaka su wa farlim da fifikon su wa adamu shuhudi na kasir kai ya zama yana ganin tawayarsu malam ta take zalika matakar ba kudurce cewa su ƴan uwanka waliyai ne ba cikakku ne ba tsarkakku ne ba mafifita ne matakar ba kudurce wannan ba fi a cikin su fa inna kala tastadu wa antu amilahum muamalatan turillaha wa rasuluhu ne zama baka da ikon kai musu muamala muamala da zata yadda da Allah da manzansa wala yashadul kamala wasafa'a fi ghairihi illa man huwa mutasabbi ba wanda yake ganin cika da tsarkaka a wannan sa sai ko wanda shi kansa ya sifantu da tsarkaka faliwanu kulluhum muslimuna mu'minuna ɗan uwa gaba ɗaya musulmi ne mu'mini karka mu ya da'il fara'ir wal wajibat sun tsaya da bada farillai da wajibai wata rabu aksaral manhiyat sun nisanci mafi yawan abin da aka yi ne daga dashi min shubahati wa muharramat daga abin da yake shubha da abin da yake haram wata zawwadu bi kasirin min nawafil khairat sun yi guziri da dayawa daga nafilfili na alheri wa qabalu alal akhirati bi himami sun fuskanci lahira da himmominsu wa adwaru an duniya bi qulubi maqulin sun juya wa duniya baya daga zakatansu da hankulansu wa ma tahallalu zalika min qusurin aw inqida'in abin da yake dan shiga cikin wannan na daga takaitawa a wani wajen ko yankewa fa huwa kazil amrari kamar rashin lafiya ne inda mutum zai rashin lafiya amma kuma a ga ya dawo lafiya lau kada su kuna ta su dawo lafiya yi wa yuduna ila mawasalatil ahwal su dawo zuwa sada ayyukan su wa islahil ahwal da gyara halayensu laysa al awliya fil islam illa haula ba wanda ake kira waliyai a musulunci in ba wayannan ba walaysa min sharri al waliyyi al hawariqu wal karamatu wal ajaibu wal mu'jizatu ba wai sharadin waliyi bane sai an ga yana zuwa da abin da yake yake ta al'ada ko karama ko abu mamaki ko mu'jizozi aksama ya tawhamul duhal wal awam sabani yanda jahilai suke dauka cewa ai alamar waliyi a ga karama ta bayyana gare shi sabani yanda ammawa suke dauka bai zaka na sa su idan wannan da su fasu wajaba alaika anta ta kida kamala ya zama wajibi akan ka kudurce cewa su dinnan cikakku ne wa lahum da fifikon su wai za ta katta kamalahum wa wilayatahum idan ko ka dauka ka kudurce cewa su dinnan cikakku ne kuma waliyai ne wajaba alaika shay'ani sai zama abu biya haukanka ya zama wajibi akan ka al awwal awwaluhuma na farko a cikin su fisai fi kulli ma yuri shine ka tsaya kai kokari a cikin duk abin da zai yardar da su bi ilasi lillahi fillahi ta duban Allah kuwa da tsarkakewa ga Allah dan Allah wala yan fa'u fi hadzal janabi shu'u min an-nifaqi aw ad-dihani aw al-mudarati wani abu daga munafinci ko wato tararsa ko wato dabaru baya amfani a wannan sai kai da zuciya daya ya zama yanda kake aikatawa haka abin yake a zuciyarka amma ba ka game da mutum kana rukusawa alhali zuciyarka tana yin wai me sani me sani dan ne mu rabu lafiya to irin wannan ba shi bane a ka bayyana girmamawar abdahiri tare da cewa kuma zuciyarka akan haka take wal mudaratu qalilu zubbi hal insanu matalam yasilbihi itiqadu fil awliya hadha al musta rarashi ta yi mutum ya fake da rarashi mataka kudin da jowarsa a waliyai bai kai ga wannan matsayin ba sanihi ma abu na biyu alkafa an kulli ma yuzi kamewa daga dukkan abin da zai cutar da su lana muziyal awliya domin duk wanda ya cutar da waliyai mu'uzan shi ma abin cutarwa ne muziyal awliyai muza shi ma abin cutarwa ne bil muharabati da cewa Allah yana yaki da shi harajal buhari buhari ya fada da siwa abu na'imin da abu na'imin fil hilati alitafin hila an abi hurairata daga abi huraira kala abu huraira Allah ya kare da gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla kala ubangiji azza wa jalla yace man azali waliya wanda ya cutar da wani waliyi na wa faqar azantu bil harbi to ina sanar da shi cewa tsakani na da shi yake wa ma taqarrama ilai abdi bayan da ibawa na ibada zuwa gare ni bishai da wani abu afrala wanda yake yafi fifita min a da'i mafitarar to alai daga ibada abin nan dora masa wa ma zalu abdi taqarrama ilai bin nawafil bawa na bai kushewa yana ibada zuwa gare ni da aikata nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi wai za ba to idan na so shi kuntu sama wala zai sama biye sai zama ni ne jinsa wanda yake je da shi wa basarahu in zama ganinsa alladhi yasuru bihi wanda yake gani da shi wa yadahu in zama hannansa allati yabdushu biha wanda yake rugo da ita warijlahu an zamu qafassa allati yamshi biha wadda yake tafiya da ita fal in sa'alani wallahi in ya roke ni la udi a dai to sai in bashi wal in ista'azani wallahi in ya nemi tsani na la astuhu lalle zan tsarar da shi amma taraddatu an shayin ana fa'ilu man taba kai kawo ba a cikin wani abu da zan yi taraddudi an nafsi mumini irin yadda nake kai kawo daga dauke ran mumini ya karawul mota shi mumini zai zama ba san mutuwa ba a karawu sa'ata wani ko ana san mun nana masa aw musa'ata ko isa'ata ko musa'ata wallabzu li abinu aymi lafazin da aka kawo anan ba lafazin da Buhari ya ruwaito hadisin da shi bane lafazin da Abu Nu'aymin ya ruwaito hadisin da shi ne wa haraja ya fidda hadisi shi dai Abu Nu'aymin bi isnadihi da isnadin sa an Aisha daga Aisha marfu an daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an ilaihi abin da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi salatu wasallam fi ma ruhi arabi cikin abin da shi manzo Allah ya ruwaito daga Ubangiji azza wa jalla annahu qala man za ubangiji ya ce man azali waliya wanda ya cutar da wanda yake waliyi na wa faqadista halla muharabati ya jawo kansa yaki da ni wa arja bi sanadi an ibn umar ya fada hadisi da shi Abu Nu'aymin da isnadin sa daga abi daga Abdullah ibn Umar qala yace wajada Umar ibn al-Khattab Mu'adh ibn Jabal qaidan inda kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake Mu'adh ibn Jabal sai na Umar ya samu azumin jabalin yana zaune a gindin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka kala sai na Umar yace mai biki ka me yasa ka kuka kala yace yukini shau azumin jabalin yace yukini shau sabai to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta magana da ni daga baki manzo Allah ita take sa ni kuka sabai to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina sirar ya ishirku kankani na daga riya shirka ce ko inna man ada awliya Allah fa karkabar da Allah bil muharaba hakika wanda ya gaba da soyayya Allah cewa Allah na fito da yaki da shi qala al hafiz abu nu'aym me kai hadisi shine abu nu'aym yace ilam ka sani anna li awliya illa ta'ala nu'utan zahirata cewa waliyan Allah suna da wasu sufofi a bayyane wa alaman shahidatan akwai alamomi da take bayyana baro yan kadu limuwalatihimul uqala wassalihun da masu hankali managartan bayin Allah suke jawuwa ga jibintar su waliyan saboda ganin su da wannan sufofin waye gabe duhun bi manzilatihim ashuhada wan nabiyyu wanda suke shahada da annabawa suke burin su saboda wannan matsayin summa haraja sannan shi Abu Nu'aym ya fidda hadisi bi sanadi da sanadin sa Umar ibn al-Khattab da Umar ibn al-Khattab da shahada ya ga hazihin nu'ut irin wannan sufofin allati ashara ilaiha wanda shi ya nuna zuwa gare ta faqala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillahi na'unasan lalle akwai wasu mutane a cikin bayin Allah ma hum bi anbiya wala shuhada wanda wannan mutanen ba annabawa bane ba shahidai ba amma ga bi duhul anbiya wa shuhada wa yawmal qiyamati annabawa da shahidai suna burin matsayin su a ranar alkiyama mai makane min Allah azza wa jalla saboda matsayin da suka samu a wajen Allah azza wa jalla fa qala rajul sai wani mutum yace man hu su waye su wa ma amalu wani ayyuka suke la Allah na nuhibu ko dai mu ma so su qala sai manzo Allah yace qawmun yatahabuna bi ruhil lahi azza wa jalla wasu mutane ne da suke son junan su saboda wata rahama ta wajen Allah azza wa jalla min gari arhamin bainahum ba wai dan akwai zumunci tsakanin su ba wala amwalin ya ta'aduna ha bainahum ba wai dan akwai wata dukiya ba da suke goyi gayya da ita tsakanin su wallahi inna wujuhahum lanur manzo Allah ce na rantsi da Allah ya fisakun su haske ne wai nan la alamin amira min nur ranar alkiyama su dinnan za su zama akan minbari na haske la hafuna idza hafan nasu ba ruwan su da tsorata in mutane sun tsorata wala yahzanuna idza hazina nasu ba sa bakin ciki idan sauran mutane sun bakin ciki wa summa qara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ala inna auliya Allah ilahum alaihi wala yahzanun na'am hakika masoya Allah wanda suke waliyai na Allah ba tsoro gare su su ba za su bacin rai ba wa ahraja shi dai Abu Nu'aym ya fidda hadisi an Amr ibn al-Jamuh ya karba daga Amr ibn al-Jamuh aka ya kulu yana cewa inna sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika shi yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa qala Allah azza wa jalla ubangiji azza wa jalla yace inna awliya'i min ibadi wayanda suke bayi na a cikin wanda suke waliyai na a cikin bayi na wa ahibba'i min halqi masoyana a cikin halitta alladhina yaskuruna yuskaruna bizikiri su ne wanda in an ambace ni sai an ambace su go uskaru bizikiri in ambace su sai an ambace ni wa arja an ibn sa'id ya ruwaito daga ibn sa'id ko an abi sa'id ne ya ruwaito daga abi sa'id zuri qala radiyallahu anhu Allah qara da gare shi qala yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man awliyaullah suwaye waliyan Allah kala sai manzo Allah yace allazina izaru uzkurallah azza wa jalla sunan an angan su za a tuna Allah za a mace Allah wa arja asma binti yazid ya fada hadisi daga asma binti yazid kala tace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace alaimin ku biya ku kuna sun fada muku waye zababbe a cikin ku kalu bala suka ce kware kala sai manzo Allah yace allazina izaru uzkurallahu azza wa jalla sune wannan da in an gansa sai a tuna Allah azza wa jalla wa arja an ibn umara ya fada hadisi daga ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi azza wa jalla inna lillahi azza wa jalla rauna'ina min ibadi akwai wasu da Allah yake rowa da asan su ma a cikin bayin Allah wanda Allah ya rike su yana rowa da wani ma ya san su yugazzihim fi rahmati yana ciyar da su a rahama wa yuhyihim fi afiyati yana raya su a cikin lafiya idza tawaffahum tawaffahum ila jannati sanda duk zai karbi ransu sai ya karbi ransu direct su huce aljanna ulaika allazina tamurru alaihim alfitan sune wa'anda rigingimu ke zuwa su huce su ka gidai lailal muslimi ka babban gare yanki yanki na dare mai duhu ko min hafiya afiyatan suna cikin lafiya daga gare ta suna cikin dare ya suna cikin lafiya daga gare ta a qultu nace inji sharif idza tadabbarta hadhihi alahadisa li insafi in ka lura da hadisan nan da aka kawo ka lura da ita da adalci wajatta nafsaka fi wasadil awliya sai ka samu kanka kana tsakiyar waliyai hasma kunta fi zuratin salihati min almuslimina matka dai kana cikin jama'a ta gari daga muslimi lianna hadhihi hiya awsafu salihi almu'min domin wannan shi da sifofin muslimi wanda suke madagarta min gairi hajatin ila kawarika ba tare da wata bukata bai zuwa wasu abubuwa masu keta al'ada ila zuwa karamomi ko masu keta al'ada aw hawarika adatu ko masu keta al'ada wal ihwanu fillahi wanda suka yan uwanka wanda kare uwan kai yan uwantaka da sune dan Allah la shakka ba ku kwanto fi kauni min awliya illa aske zama wasu daga waliyan Allah wa in tafawata darajatu fil qurbin lillahi ta'ala ko da yake matsayin su na bambanta da juna dangane da kusacin su da Allah azza wa jalla wa hadha la yanfi anhum aslul wilayati wannan bai kore asalin walitaka daga gare su li'anna hadha al asla domin wannan asalin ma maujudun abin samu ne fi jami'il mu'mini baki ɗaya mu'mini wa tafawatu amana fifita wa tafawatu nuruhu hasken sa yana fifita bi tafawuti nuril iman da fifitar hasken imani wal amali da fifitar ayyuka wa kullu insanin kowane mutum a cikin mutane wilayatuhu wal takassa bi kadri imani gurgurdan imanin sa ne wa anta la tu'amiluhum bi hasabi wilayati kai baka musu mu'amala dangane baka musu mu'amala dangane da matsayin walitakasu la'annaka la tastadi wa anta arifa zalika ala laqini domin kai ba za ka san matsayin walitaka tasu ba ta hanyar yadda ta sakankancewa fa tu'amiluhum ala wilayati lailah shi yasa zaka yi musu mu'amala ne bisa cewa Allah ya jibince su bai za ku ta bil adabil wajibi alayka lillahi ta'ala fi mu'amalatihim idan ka tsaya da ladabin da yake ya wajaba akan ka ka dubi Allah kai a cikin mu'amala da su fa laysa birarika abadan jahaluka bi tafasili maratibi cewa baka san ainin tafsilin darajar su ba zai cuce ka ba har abada amma kamatin kuma tsayen su inda Allah gurin Allah wa hadal adabu wannan ladabin kab ya famu hurmuridu sadiqu muridi na gaskiya zai fahimci wannan minal amril ami daga umarni na gaba daya wanda yake ya zo mina shaytijani daga shaytijani radiyallahu ta'ala anhu bil muhafazati ala ilaqati ludiyati li atba'i da cewa a kiyaye bisa dangantaka ta soyayya da ake da ita da dukkan mabiyansa bin nisbati jami'il muslimina gabaki danganta da baki ɗaya musulmi fa kasa anhu haƙiƙa inganta daga shehu Tijani cewa shehu Tijani ya ce wa sharrul wuridi sharadin wuridin nan na Tijaniya tarkul muqadati ma'a jami'il khalqi barin yankewa tare da baki ɗayan halitta ka a samu wanda yace yana ɗariƙa Tijaniya ya yanke dangantaka da wani daga cikin halittar Allah a'a ka tsaya kai dangantaka da kowanne daga halitta Allah kowanne a cikin gurgurdan matsayinsa wa akadu zalika bainakum wa bainal ihwani mafi karfin wannan tsakaninku da tsakanin ƴan uwanku na dariqa yani ihwani fi dariqati yana nufin ƴan uwa na dariqa yana nufin ƴan uwa na dariqa wa zuru fillah ku zarci juna dan Allah wa wasilu fillah ku sada junanku dan Allah wa adimu fillah ku ciyar dan Allah masdadat ya kai kanku min ga da ta'assurin walakadin ba tare da dorawa kai wahala ba ba tare da daukawa dorawa kai nauyi ba wa qalifi wa yurin arshotu jane fada a wani wajen wata waso bi saboda wata waso bi marhamu ku junan ku wasiya da juriya ku junan ku wasiya da tausayawa wa iyyakum suwa iyyakum an yumila ahadukum huquqa ihwani ina hana ku kware daga a ce wani a cikin ku ya bar haƙoƙin ƴan uwansa mimma hujjalbu mawaddatin aw dafu mararatin aw i'anatun ala qurbati daga abin da yake jawo soyayya zai ƙara yi ko ije cutuwa ko taimakawa ba su wani bakin ciki fa ina manuftu lebi tari yi ko kilewa domin dukkan wanda aka jarrabe shi da tozarta haƙoƙi na ƴan uwa uftu lebi tari yi huquqil ulahiyya to za a jarrabe shi da tozarta haƙoƙi na ubangiji wallahi fi awni al'abdi ma kana al'abdu fi awni ahli Allah yana taimakawa bawa matukar bawa ya tsaya taimakawa dan uwansa wa kasabata annahu sallallahu alaihi wasallam hakika ya tabbata daga mazala sallah daga shau wa kasabala annahu radiyallahu anhu ya tabbata daga shau tijani Allah ya kare yadda a gare shi fi ma talaqahu a cikin abin da shau tijani ya karba min alharatul muhammadiyyati daga halar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilwajhi alhas ta fuska kebantacciya annahu sallallahu alaihi salatu wassalam cewa manzo Allah alaihi salatu wassalam yuzihi ma yuzi asabu da abin da ya taba muridai na shau tijani ya taba shi an taba muridi na shau tijani to an taba manzan Allah kulli asabika la yuzuni bi zaati ba'rihim ba'ar alhamdulillah sai ta shu alam.